tower zero kukeji
manda. It's Dr. Joe and the beat.
Yeah. Na futo na yukwani ata, na dauko zakata, na shiga ermu tata. Na futo gana kanganya, na dauko ata, na dauko zakata, na shiga ermu tata. Gana ina atanganya erafulani. Abandon for a, good time, long time, I have been searching for you, Erafulani. Tunda garanda, na ganki na fada chicken tunani. I'm always thinking of you, na fada maki no one like you. So ya na fada so say, azu chicken bazar say. Tunda gada muyarandang, ya nasha na koma marchi. Anan na fada mafariki, abani ke wabunchi. Tunda gada muyarandang, ya nasha na koma marchi. Anan na fada mafariki, ya rafula ni kete kinji. Nina yarda ko da za a bugan da sanda kuma ga takarda in zaki iya dan rubuta ni kuma ban barinki dan da waya samun kalarki in ba ke ba sai rijiya kin zama makullin zuciya ke ce zan kira gimbiya ko kuma in ce sarauniya you are the one in a million baby me I love my lady. Winki zanzo tadi, aura mwada shadi. You are the one in a million baby. Me I love my lady. Winki zanzo tadi, aura mwada shadi. Arafulana adama mfura, fura danono. Abana fura, danono. Abana fura, danono.